Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani mai mota ka kai ni mai gida alam waka ji ko mai gida mai mota ka kai ni mai gida alam waka ji ko mai gida mai mota ka kai ni mai gida alam waka ji ko mai gida alam waka ji ko mai gida
Thank you.
ce mu muna kan
To Daula barka da wannan lokaci kin ce barkanku da safiya.
Usman barkanku da safiya ina kwanan mu.
Lafiya lau kin sha kofi?
Na sha kofi ko.
Na ji wuri kin can kasa.
Yau gashi mun tashi yayi ya canza ba kaman ce ba da muka samu muka dan samu.
Jiya na ganki da doguwar riga da dan hijabin ki kan karami hakan nan da doguwar riga ki a kasa ba ta tari da sanyi ba.
Yau kuma gashi an ci kayan
sanyi. Yau ki faci gani. Ki ga yanda za ku kare da ke da kuma.
Zama sankarau kenan.
To saboda haka lallaba hankali da kayan sanyin nan har a koma gida.
To
yanzu bari mu shiga shafin gaishe-gaishe na majalisar mu ta a bari ya huce shafin Facebook. Amma kafin sannan akwai taya murna da nake son dan mika guda biyu haka. Na farko akwai muna taya iyalan mai girma sarkin alkaliri murna auren ɗansu Muhammad Malami Gidado da kuma hukunci wanda yake aiki a hukumar custom da kuma amaryarsa Zainab Ahmad Tijjani Mabu wanda aka daura a wancan mako da ya gabata. Muna taya su murnar wannan aure mako da ya gabata kin ga nawa ba wata kenan 31 kenan ko
to muna bakwai ga wata
to wancan 31 ga wata kenan ranar Asabar da ta wuce aka daura auren wanda kuma an daura ne a daura da ke jihar Kuta Katsina
a lalle kam a jihar mu aka daura
aure sosai kuwa
Allah ya ba su zaman lafiya
amin amin sannan kuma akwai wani shi ma taya murna din ne na iyalan marigayi Alhaji Abi Zakari mai kayan keke muna murnar daurin auren ƴaƴansa uku da aka yi wanda aka daura a layin William Street da ke Jos a ranar Asabar din da ta wuce.
Ta wuce wannan ka kina fa wancan makon ma mun samu gaisuwar taya murna da yawa kuma an daura aure ranar Asabar.
An auru
kuma
to Allah ya sa a riƙe a kuma zauna lafiya. A yi hakuri da juna.
Watan Maris kam watan aure ne an yi aure da yawa 31 ga wata
nan amarya da ango kowa da rajin kowa ya nuna lafiya sannan ayi hakuri
kuma zan kuma ku kula da mata ba
ni ai nake din yi hakuri
haka ne kam aure ai hakuri ne rayuwar aure rayuwar segmentation
da dole na to zan ga to Allah ya tabbatar da alheri
to
sai kuma taya wani daban shi kuma murna na karuwa ce shi ya samu shi kuma tun wancan makon da ya wuce aka yi suna kusan sati biyu da ke nan yanzu wanda sunan shi Alhaji Kabiru Oro kauran Namoda ya haifi yaro sannan aka sa ma yaro suna Aliyu
to
yawa to saboda
haka mun raya Aliyu
amin amin Allah ya raya mutanen kauran Namoda
amin ta har sau kan ga da zam o zan tarani ga fata da ba ko
kauran Namoda na ma san hanye har kwana a garin nayi
Allah
har kwana a garin na wurin kwana uku ma a garin
ayya
kin san dan jarida da yawo
dan jarida kam a akwai yawo kaje
in bata kama labari ya kullu ba
in ya kama ya haɗa shi ko a kwana
wallahi to Allah ya sa mu dace to bari in shiga sakonnin gaishe-gaishen sakon farko na shafin mu na bari ya huce na majalisar tamu ta Facebook shine zuwa ga Sha'aibu S Fada da kuma Salim Musa sai Prince Salim Lawal sai kuma Dan Lami Isufu da kuma Abdullahi Tatet sai Abdul Aziz Sani Matari ko Matari ne to Allah ya sa na faɗa daidai sai Yusuf Y Jero da kuma gaskatan alherin na bari ya huce zuwa ga Abdul Malik Barau sai kuma da Musli Taylor da Usman Tijjanawa sai Awwal Al-Hassan to sai kuma sai Awwal Al-Hassan da kuma Arabiyu Muhammad Gidan Madi sai Nasiru Abdullahi Fawwa da Amir M Niyas. Gaisuwar fata alheri a bari ya huce zuwa ga Sulaiman Ai Kanti da Abbas Umar da kuma Hakibu Malam Saraji da Abbas Abubakar Lambo sai Mamuda Ya'u Majinguni sai kuma Muhammad Sani. Gaisuwar fata alheri a bari ya huce zuwa ga Safiyanu Rabi Gora da kuma Umaru Dauda da Baba Gana Aliyu ko Alhaji Watakal to Allah da sana faɗa daidai sai kuma Baba Gana Aliyu Nuti Watakal sai kuma Isa Muhammad da KMR na ga kuma rini yake sawa amma a Hausance
eh
Adamu Mungadi sai Shitu Aliyu Zango da kuma Alhaji Tijani Alhaji sai Muhammad Sanusi Waji sai ga sofata ne da bari ya huce a warkar karshe dake hannuna zuwa ga Abubakar A Abubakar da Muhammad Salim da Awwal Sale Ahmad da Talibi Maman Taraba sai kuma Sa'idu Garba Salisu sai Rabi'u Sale Kwarari da kuma Shamsu Shaibu sai Ruqayya Usman Farji Buwa sai Haidar Inuwa daga karshe Nasalias Ayusas sai Jumman Obida Allah ya sa sun ji kuma suna cikin koshin lafiya to sai kuma in rufe da gaisuwar fatan alheri ta musamman ba daga shafin Amarya Hussein na majalisar tamu ba wannan gaisuwa za ta je zuwa ga Bashir Dahiru dan baccan dake goma a jihar Jigawa a Najeriya
to Malam Usman sanin da kokari
yawa
sai fata alherin mu na musamman na filin mu na Abariyo Huce zuwa ga Zamzam Abdul Fatah Salim Medical Center Katsina tare da Ahmad Yahaya Maraya da kuma Alhaji Abdullahi Cedi Kano wato Afnan Furnitures tare da Bala S A Bali fata alherin mu na Abariyo Huce zuwa ga Hajiya Aisha Mai Wada Millennium Furnitures Katsina tare da Alhaji Musa SA Guroje fata alherin mu na Abariyo Huce zuwa ga Hawwa Faruk Bargazau Jalungo a jihar Taraba tare da kuma Tanko Boka Jalungo shima na jihar Taraba fata alherin mu na Abariyo Huce ya zuwa ga Honorable Veronica Alasan sai kuma fata alherin mu na karshe na yau na filin Abariyo Huce zuwa ga Hajiya Rakiya Alhassan Kano tare da Awwal Alhassan Kano da kuma Hajiya Aishatu Alhassan Kano to da fatan sun ji kuma suna cikin koshin lafiya
Ya Allah, 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 ya Allah
kafin mu shiga labari sai a gurguje wani wata sanarwa ta shigo min yanzu nan
haba
Allah kuwa ta aure ce gobe kuma 8 ga wata ko
eh gobe Lahadi
takwas ga wata
Allah dauka aure nan Lahadi
to gadi wannan na wani bawan Allah mai suna Danjuma Salisu da amaryarsa Zainab Muhammad Inuwa wanda Danjuma Salisu an fi sanin sa da Danjuma FKD to muna fatan Danjuma FKD da amaryarka Allah ya sa ayi asa'a kuma Allah ba da zaman lafiya da zuri'a ta gari
to amin kuma amin aiko akwai labari amma gaskiya labarin fa ba da gari bane ba
to daga ina
ne cikin masoyan mu ne masu sauraron mu suka aika mana wasiƙar email
to yawa yayi kyau ai da mamuna son su danga aiko
ai ka san da mun kashi ba su ai ka gaji da labarin kullun ana ma
kullun mu ake sara
yawa
to za mu ji an faɗi bare bare
to yawa a sara bare bare to wannan labarin ku na bare bare ne wani alƙalin babar bare ne to malam Usman kana ji
ba ji
ina kai ka wai wannan alƙali ne to me dai ya faru dai masu shi taɓa ta mashi rai da daddare ka san dai tsakanin mata da miji sai Allah
sai Allah
to sai Allah kam taɓa ta mashi rai irin ya kwana dai da bacin rai din nan ya tashi da safe ya karya ma yaki karyawa bai karya ba
ramaza
ya baci ba ci abinci ba ya shirya tafi ofishin shi aka tafi kotu ofis din alƙali kenan to da yaje aka zauna aka yi komai za a fara shari'a to shari'a farko a ranan sai mai karanta shari'a sai ya fara karanta sai ya ce ran kai dade shari'a mu ta farko yau ita ce wani miji ne ya maru matar shi
wayo Allah ya kaude ta da mari
ya kaude ta da mari sai da ba alƙali an so so maka inda
ke baka kada a kotu
yauwa to ai kuma baka ma sani ba sai alƙalin an so so mashi inda ke mashi kaikayi
to fa
ina jin ai shi ma da ya samu sarara
ina ga da yayi mari
to
wai ba za a samu ba za a samu adalci ba ina ga a kotu
shine sai cewa eh ba za a samu adalci ba kamar dan kotu ba adalci ba nan shine sai cewa ai wannan ma ba shari'a akai ya mara banza ke
nan ya mara bulus
to da jama'a karanto mana shari'ar gaba
ya ma gaba take nan
ya ma gaba take nan kawai yace ya ci bulus
mata mun kun hada bai to saboda in kuka sha zakai wato har wurin aiki sai anje an yi magana
wallahi fa
shi ban da manta abin a gida kawai ya tafi da shi
ko ina
a wani da yake da kina labarin alƙali ne yake suna mun wani mai talla da ke shi yana tafani shi ma tabo yana talla da ke
eh ya rage
sharaje mai zaki sai alƙali yana shari'a sai wundan da yake wuta ta baya wundan kotu ne
kotu ne bai sani
ba yana ta kwalla ihu suna ji alƙali sai ya ce wow dan kaza kaza ne a nan baya kuma ya mai da zagi yace dan kaza kaza ka ne yace ku shigo da shi
to ba shari'a da mai rake
ada zagewa da mai rake yana leƙo a yaji ashe a kotu ne
yake to ya kawo kanshi
sai kalla alƙali shi wai a kare bukan lada ma kai na zaga amma ni akwai sakare da ta alƙali ai ai ya ai yaro ka kuru
amma dai wannan bai da kan tambula ne
ne ko guru a buke mu ce mu ba ce da
wanda tambula ne
ba ta ce da shi wannan manomi ne ina ga wai shi ne zai keje ne wai ya kure ai in ba haka to kaza ga alga ne
ake gidan yaro kam sai gidan yaro kam
nan take to bai sani ba to dole lokaci alga in ka dan tako shi sai ka sha wuya
shine
ai daula da da sun dora da wani labari amma saboda lokaci kuma mu dan samu dan sarara da waka bari mu hakura haka sai Allah ya kai mu wani makon zamu saki dawowa amma da dan
Daula Salim
sai kuma ni Usman Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka
daga Berlin Washington gundumar Colombia
Allah ya yi mana jarabta ya tabbata girma na